Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Saloniya, Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masaro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin nan na Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahotanni akan kwamitin binciken hatsaniya a Misau da ta haddasa asarar rayuka. Daga jamhuriyar Nijar kuma akwai rahoto na taron dattawa da 'yan takarda akan nemo bakin zaren samar da tsaro da yaki da almundahana. A Ghana rahoto ne akan rajistar masu zabe ta hanyar kula da lafiyar jama'a a lokacin annoba. Muna nan kuma da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da shehin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk waɗannan za su zo ne bayan labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Dalo, ga cikakkun labaran duniyar. Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama ja da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alƙaluman sun bayyana ne a jiya Lahadi, inda jihar ta samu mutum 15,000 da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba, wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. Adadin da ya kusa da wannan shi ne na jihar California, wanda ya kai 11,694 a ranar Laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar. A halin da ake ciki, jihar ta Florida na da kusan jimillar mutum 270,000 da aka tabbatar suna da cutar, sannan mutum 4,346 suka mutu. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, hukumomi a jihar ta Florida suka sassauta dokokin da aka saka na daƙile yaɗuwar cutar, ciki har da buɗe dandalin wasannin yaran nan na Disney World, duk da shawarwarin da masana kiwon lafiya suka bayar na a gujewa cinkoson jama'a. A ranar da adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka a rana guda ya kai 66,528. A karon farko an ga shugaba Donald Trump ya saka takunkumin rufe baki da hanci a yayin wata ziyara da ya kai wata cibiyar kiwon lafiya da ke wajen birnin Washington. Wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat su biyu sun caccaki shugaba Donald Trump kan afuwar da yawa wani amininsa mai suna Roger Stone, inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa, matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka kara tsaye ne. Yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su ne wa ƙarya ba, har da ma Amurkawa. Baya ga sauya tunanin shaidu da ya yi, tana mai cewa wannan batu ne da ya shafi tsaron ƙasa. An da yankewa son hukuncin zaman gidan yari na tsawon wata 40, bayan da aka same shi da laifin yin ƙarya a lokacin da kwamitin Robert Mueller ke bincike kan shishigin da Rasha ta yi wa Amurka a zaben 2016. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba shugaban ƙasa ƙarfin ikon yin afuwa ga duk wanda ya so, amma Pelosi ta ce za su gabatar da wani ƙuduri da zai hana shugaban yin afuwa ga wani da aka samu da laifi wanda ke da alaka da wani abu da shugaban ya aikata. Shi ma ɗan majalisar wakilai Adam Schiff da ya jagoranci shirin tsige shugaba Trump ya yi Allah wadai da wannan afuwa. A ranar Juma'a da ta gabata, sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce Trump ya yi wa Stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba. Kusan mutum 600,000 suka kaɗa ƙuri'unsu a wani zaben fidda guni da aka yi ba tare da amincewar hukumomin Hong Kong ba, domin tantance shugabannin masu rajin kare demokuraɗiyya da za su tsaya takara a watan Satumba. Bangaren 'yan adawa a yankin na Hong Kong ne ya shirya wannan zaɓe, wanda ake gani ya saba wa sabon dokan nan mai cike da takaddama wacce hukumomin Beijing suka kafa a yankin na Hong Kong. A dai watan Disamba ake shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki a yankin. Ɗaruruwan dubban mutane suka fita wannan zaɓe a ƙarshen makon da ya gabata, duk da cewa hukumomi sun yi gargaɗin hakan zai saba wa sabon dokar tsaro da China ta saka wa yankin. kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a kasar Ethiopia. Dabban 'yan kasar mazauna nan Amurka da sauran wasu kasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin Addis Ababa. A birnin Minneapolis da ke Minnesota, jihar da aka fi samun 'yan kabilar Oromo, mutum akalla 1,500 suka datse wata babbar hanya har sama da sa'a guda a ƙarshen makon da ya gabata. Mutuwar mawaki Hachalu Hundesa mai shekara 34 wanda aka harbe har lahira a Addis Ababa a ranar 29 ga watan Yuni ta sa 'yan kabilar ta Oromo sun haɗa kai domin nuna adawarsu ga Firayim Ministan Ethiopia Abiy Ahmed. Yayin wata hira da VOA ta yi da Farfesa Henok Gabisa na Jami'ar Nazarin Aikin Shari'a ta Lee University, Farfesan ya kwatanta waƙe-waƙen Hachalu a matsayin na juyin juya hali. An dai ta zanga-zanga a sassan ƙasar ta Habasha bayan kisan mawaƙin, wacce ta sa aka yi fito-na-fito da jami'an tsaro. Hukumomin ƙasar sun ce an kama kusan mutum 5,000 sannan wasu 239 sun mutu sanadiyar wannan zanga-zanga. Lamarin ya kai ga hasai da aka katse hanyoyin sadarwar intanet a wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka na kwantar da tarzomar. Shugaban ƙasar Poland Andrzej Duda na ikirarin shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a zagaye na biyu, amma kuma sakamakon farko da ake tattarawa a rumfunan zaɓe ya nuna cewa ba a san wanda zai lashe wannan zaɓe ba. Duda, wanda ke da ra'ayin mazan jiya da kuma magajin garin Warsaw Rafal Chekowski, sun samu kashi 50-50 na kuri'un da aka haɗa, inda binciken da wani gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi ya nuna Duda ya ba abokin hamayyarsa 'yar tazarar ƙanƙanuwa. A yau Litinin ko gobe Talata ake sa ran samun sakamakon zaben, amma tuni har Duda ya fara ikirarin shi lashe zaben bisa la'akari da sakamakon binciken farko da aka gudanar kan zaben. Shi dai Chekowski ya faɗa wa magoya bayansa a Warsa cewa da zaran an kammala ƙidaya kuri'un yana da tabbacin cewa shi zai lashe wannan zaɓe.
Madalla, bayan fitinar da ta auku tsakanin manoma da mataya a yankin Maso a jihar Bauchi, har mutum 11 suka rasa rayukansu. Masu ba da shaida na bayyana gaban kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa. Tun farko gwamnan jihar Bala Muhammad ya dakatar da sarkin Maso da shugaban kwamitin riko na ƙaramar hukumar. Ga Abdulhab Muhammad da rahoto.
Idan za a yi tunawa dai a makonni biyu da suka gabata, an samu tashin-tashin a tsakanin Fulani makiyaya da kuma Fulani manoma a yankin gundumar Zadawa da ke ƙaramar hukumar Maso a jihar Bauchi, wanda ya tilasta gwamnatin jihar ɗaukar mataki da suka haɗa da hadda dakatar da shugaban ƙaramar hukumar da wasu makarabansu guda biyu da kuma dakatar da masu sarautun gargajiya, ciki hadda sarkin garin Maso, kwamishinan ƙananan hukumomi kuma wakili a kwamitin binciken Alhaji Nuhu Zaki. Ya yi bayanin yadda aikin kwamitin ke gudana a satin farko da fara bincike.
Yanzu haka an sami mutane sama da 50 ana kai. Ina so in tabbatar maka da rubutattun takardu da kuma masu zuwa sai bayani. An yi nisa, yanzu kusan mutane sun kai 50 wanda anayin suka zo gaban kwamiti ana ta kai. Kuma in Allah ya so ya yarda, za a dawo da sakamako mai adalci ba tare da ya zamanto an zalunci kowa ba.
Sai dai a halin da yake ciki, mazauna jihar Bauchi suna bayyana ra'ayinsu kan yadda suke kallon kwamitin. Comrade Abdullahi Koli, tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar ta Bauchi, yana kallon kwamitin binciken ta fuskoki guda hudu.
A gwamnatance yin kwamiti ya dace. Na biyu, idan kwamiti ya yi adalci zai iya zama zuma wa mutane. In kuma ka zo a siyasance, to dole a yi sara ana duba mu bakin gatari. Sannan azamantakewa zai iya zama musu darasi. To in ka duba tarihin gandun daji da Burtali, akwai abubuwa da yawa a kansa wanda tsohon tarihi ne. Kuma a gaskiya wasu abubuwan ci gaban ƙasa shi ya haɗe gandun daji da sauran Burtali, wanda kuma sauran sarakuna da wasu masu hannu da shuni suka samu suka mallake sauran waɗannan wurare da ƙa'ida ko rashin ƙa'ida suka mallake wuraren.
Wani mai sarautar madakin shira Alhaji Sagir ya buƙaci kwamitin da ya nemo ainihin taswirar da ya fasalta yadda butuloli suke tun da can.
Gaskiya sai dai mai godiya a mai girma gwamna, saboda shi abin da ya shafi tsaro ba a wasa da shi. In ka lura Benue da Raba duk daga irin wannan rikicin Burtali da shi ne aka fara har ya kawo yanzu ya kasa shi yawa. To a jihar Bauchi ma kaga Misau misali akwai garuruwa da dama ko da ƙaramar hukumar jirama. To ya kamata waɗannan kwamitin su yi aiki, kamata
taron kwamitin zai kammala aikin binciken nan da makonni biyu masu zuwa. Abdulwahab Muhammad Wura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuma kwamitin haɗin gwiwa na dattawa da sauran masana na tuntuɓar rukunonin al'ummar ƙasar don warware ƙalubalen tsaro da zargin cin hanci da rashawa. Wannan na zuwa ne a shekarar babban zaɓe a ƙasar wanda za a gudanar a ranar 27 ga watan Disamba. Ga ƙarin bayani daga shugaban kwamitin Alhaji Sabo Sa'idu a zantarwarsa da Suleiman Muni.
Yanzu ga zaman ga da haka cikin ƙasar Hilinge wasu ɗan sashe na ƙasar Tilibiri da wasu sashe na ƙasar Maradi da sashe na ƙasar Difa babu hukuma. ‘Yan ta'adda na ga cin karensu ba babbaka, har mata zan suna amsa haraji ga mutane. Hadari na biyu shine babu shari'a, babu hukunci. Dan inda akwai hukunci, waɗanga da sun kai ta'asa ga ministan tsaro da yanzu an hukunta su, kuma mun ga ma ana ta yi hawainiya, ana kwangaba kwambaya, amma ana son a ba wani abin na launi na shafafu da mai ba za a yi musu komi ba, amma kai waɗancan an ci su ta su biya kuɗi shikenan bayan sabilin abin da sun kai ɗaruruwan soja sun mutu. Na uku shine duk cikin ‘yancin da mun ka samu daga Conference National, ‘yanci tabbatacce shi ne na hoɗin albarkacin baki, wato abin da mun ka samu daga Conference shi ne wagga gwamnati ga son ta take. Na huɗu, in ka dibi abubuwa da yawa, zaɓen da za a yi ba zaɓe na za a yi ba, a'a cika sunna ce.
Duk da yake ma duk waɗannan abubuwan da kake magana akan su, gwamnati na cewa ta sha cewa tana kokari akan su.
Ina kokari shike wajen faɗin albarkacin baki ko ku moriya da ‘yancin da kundin mulki ya baka ya kai akwai waɗansu kwaso yanzu. Ina kokari inda ‘yan ta'adda sai su ɗauko babura 150 su te su kai hari cikin garuruwa ko mutane, sannan ko ana cewa a muna da sojojin horon shi masu jirage waɗanda ke kaza ke kaza.
Shin ya zuwa yanzu ina aka kwana a game da maganar ran ta tuntuɓar ɓangarorin ƙasa?
Muna cikin yin shi, kuma mun ga ɓangarori da yawa kaman wajen fartattuka, mun ga wasu sindika, mun ga wasu asosiyasiyon ƙungiyoyi masu zaman kansu, kaman ga yadda buka zanta da su sun gamsu. Kuma yawancinsu duka sun ba da haɗin kai. Yanzu abinda ake yi za mu faɗaɗa tattaunawar bancin shi, mu ba a baka ba za mu tsaya. Za ta yiwuwa kamar mu ga abinda za mu yi ƴan ƙasa ga mun tashi tsaye.
Wato abubuwan da ke faruwa a ƙasar Mali watakila shi ne kuke mafarkin aikata makamantansa?
Ba mafarki na ba, wanga abin namu. Kakin Maliyan su fara mun ka fara, sai dai ya zan tsakankanin wane da wane raunin sun kasa juna. Da mu da Mali fa wani waje fa, ƙasa ɗaya ce fa, wani waje fa, al'adun ɗaya ne fa, wani waje ma tarihin mu ɗaya ne. Kinan in ka ga abu ya samu Mali kamar abu da in ya samu Najeriya yana zuke Niger.
Honorable Sabo Sa'idu, watakila wasu za su ce akwai manufofin siyasa tattare da wannan yunkuri na.
Akwai manufofin siyasa a fili take.
Mulki kuke so kenan?
Abinda muke so, bari in faɗi da English, get up, stand up, stand up for a right.
Wato mutane su tashi tsaye
su kare kansu, su kwato ‘yancinsu, shi ne manufarmu.
Rahotannin na zo muku ne daga murar Amurka a shirin na musamman daga Abuja. A Ghana ma masu ruwa da tsaki na ɗaukar matakan jan hankalin hukumar zaɓe ta ƙasar da ta kare jama'a daga annoba a lokacin sabunta rajistar zaɓe a ƙasar. Ga rahoton Ridwan Abbas.
Manajan shirin na Ruda Amafu ta ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta inganta wayi kan mutane a tsarin tafiyar da aiki na masu rajistar masu zaɓen don rage cunkoso a tashoshin zaɓe yadda za a kau da kasadar yaɗuwar COVID-19.
For an observation of this nature, you talk about the technical aspect, the actual processes for registering people.
A aikin lura irin wannan, za ka yi magana ne da fannin fasaha da kuma dalilin rajistar mutane, amma domin dukkanmu mun san muna cikin mawuyacin lokaci na cutar coronavirus, sakamako da muke samu daga masu lura kusan duka tashoshin da muka kewaya a zagayen farko an tanada da dukkan aiki. Akwai misalai ya inda muke da matsala game da sata kunkumin baki da hanci. Kuna ji masu lura din na rahoto akai har wasu jami'an zabe akwai lokutan da suke nuna sun gaji da sanyawa sai fiye da shi domin muka kin so ya huta abinda bai dace ba. Roda Amafu ta yi korafi game da yadda ba a cika share fiskar na'urar daukar hoton yatsu wato fingerprint scanner ba.
So you have problems when officials are not making sure that the fingerprint scanner is not wiped all the time. This is very very worrying.
Akwai matsalar share na'urar daukar hoton yatsu domin haka matsalan nan inda jami'an rajistar ba su kula da tabbatar da an share fiskar na'urar ta daukar hoton yatsu wani abu damuwa ne. Haka akwai matsalar cinkoso inda jami'an rajista ba su tabbatar da mutane sun yi amfani da ka'idar tazara ta mita biyu a wurare da dama ba abin ka'idar. Gaskiya ne cewa wasu wakilan jam'iyyun siyasa na amsan labarai daga waɗanda sun kai rajista kun shaidi haka. Mun gani ni na ga misali na ga inda wakilan jam'iyyun siyasa da zaran mutum ya rajista sai su bukaci ya bada katin. Kaga waɗannan wakilan na sanye da baju wannan sa'in ba a iya sanin wakilan jam'iyyun siyasa ne. Ko a ganin ki wannan zai iya kawo mana damuwa a ranar zabe? Gabaki ɗaya kashoshi 100 muke da masu lura an samu wasu ababa da sun ka jawo tashin jijiyoyin wuya amma ga dukkan alamu ba su yi zafi ba dan kadan ne. Wannan na bada kwarin gwiwa. Akwai wasu wuraren da aka samu hayaniya mutane na bukatar su kwantar da hankalinsu. Ridwanullahi Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tokar Ashafa ana sauraron wannan shirin ne daga muryar Amurka wato VOA. Lokaci yayi da Binta Yero za ta gabatar da shirin na nata na Adaina Shankwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa a wannan shiri namu na Adaina Shan Kwaya. Ni ce Binta Esiro jagorar wannan shiri da muke ci gaba da fadakar da ku akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da illolinsu. A cikin shirin namu a wannan mako wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya shiga cikin garin Adamawa don jin ta bakin wasu mutane da kuma malama Binta Khalid Adam wata ƴar kungiyar sa kai masu yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma neman amsar tambayar me nene ya hada shaye-shaye da fyaɗe wanda a yanzu haka shi ma ya zama ruwan dare a Najeriya. Ga rahoton Ibrahim Abdul Aziz daga Adamawa a Najeriya.
Matsalar rashin tarbiyya da mai shaye-shaye yanzu haka na tinkan wa'uwar gami na tabarbarewar tsaro a Najeriya kamar yadda na tara an gurba mu daga cikin garin Yola Fadan jihar Adamawa.
Irin zuwa suna shaye-shayen su zuwa daga nan zuwa karfe mana dare tun 8 za su fara yi karfe 10 na dare kuma ga wurin kaso mu ne ba mu san mu nayi. Dalilin haka ne muke hakura muke shiga cikin gidaje irin karfe 8 saka mun yi sallar isha dai muke shiga gida kuma su suna kiya kusan 12 dare kuma daga baya da haka mutane suna shiga gidajen mutane a shiga a dauke muna zargin ko su ne ko ba su bane amma dan su suke
tare ma akan zargi iyaye musamman mata wajen rashin ba da tarbiyya ta hanyar sake wa yaro ko kuma shakubatar da shi.
Eh to muna fama kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya yaye mu. Uwa ba ta so danta ya shaye ba, ba ta so danta ya zama mutumin banza ba. Ƴaƴan ne suke kufin ƙarfin iyayensu, wani uban ya tsaya wani kuma uwa ta tsaya.
To mahajja shin ba ke ganin da sakacin iyaye musamman ma mata?
Eh to wani akwai wani babu don wani yana gargadin dan shi wani kuma ya zubar da ƴaƴan kara zube wani zai ce in ka fita ka je ka kwakulo abin da yafi karfin ka karkara min gida to kuma dole zai tsorata. Eh to gaskiyar magana in sun kama in an je karba kasu bayar a hore yaro.
To amma ai ba kowace uwa ko kuma uba bane ka iya yin wannan abin da kika faɗa yanzu.
Ni kan ɗana ne zan ce duk abin da za su iya mishi in zai bari su yi mishi kuma ba mutumin da zai aifi ɗa ya ce ɗan shi ya lalace.
Wannan matsalar ta rashin tarbiyya da kuma shaye-shayen yanzu haka ya jefa wasu matasa ciki ko har da mata shiga mummunar ɗabi'ar fyaɗe inda dubun wata da ake kira Zainab Ja'faru ya cika bayan da ta hada baki da wasu gungun matasa suka yi wa ƙawarta fyaɗe.
Sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa ɗin sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta bakin gaba kenan shine sai ni kuma sai na gudu sai na sake na je sai ɗayan yaron sai ya kama ni ya rike kondom a hannunsa wance ɗin an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauke sai suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya ɗin kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni
to wai ko anya Zainab ba ta harkar shaye-shaye kuwa
yana sadda exhibit
eh exhibit menene exhibit
yana sadda wannan utaba wiwi yana sadda wajen to shine a ɗuwanmu da shi kenan a wajen na sha na bari
ita ma wannan uwar wanda yanzu ɗanta ke samun sauki a sashen kula da masu taɓin hankali na wani asibiti da muka saka sunan asibitin dama bai ne da ɗanta ke fama a yanzu
mun ga yaro ya fara hauka sai zauna daki wani lokaci ya tube riga ina yi wanka fita tsirara ya shiga gani na nan wani lokaci zai yi tube a ido na to abun ya dame ni na ya mun yawo da shi wurare wurare ina ba da na ji wannan na ce to zan kawo za mu kawo shi nan mu ga iko in kuma bai warke ba ni dai na bar man Allah to yaro na har yana karbe waya yana kira abokanan shi suna hira yanzu
gani yadda wani lamari ke ƙara tabarbare wa yanzu yasa wasu kungiyoyin sa kai hada gwiwa da hukumar yaki da sha da fatauci mugan kwayoyi ta Najeriya NDLEA domin fidda danduma da kabewa
sunana Hajja Binta Khalid Adam sunan kungiya ta Alliance for Youth Awareness Afia
al'amari na shaye-shaye ai kusan ma kaman shine gishikin faruwan wannan fiyaden a tsakanin yara matasa a yanzu domin idan ka lura a farko da muke magana fiyade da tashin hankali da muka samu kanmu a cikin na yawaitar fiyade a shekarun baya kaman 3-4 biyar zuwa shekarun baya da suka wuce da yawa muna maganan manya-manyan mutane tsofaffi ne kaga wannan duka muna zargin harkar bokaye ne da tsubbu da dai neman duniya yake kawo shi amma yanzu na yara matasan nan mafi yawan lokaci zaka samu shaye-shaye ne ya kawo shi yara ne matasa wanda sun kawo karfi sannan sun sa harkar shaye-shaye a gaba to daga zaran lokacin da suka sha abin da za su sha to abu na gaba shine kawai me za su aikata dan dama mafi yawa masu yawa ƴan yara kananan ma ba sa tunkarar yara kananan ma har sai sun sha abin da za su sha kaman nan kusa mafi yawa mun kira ku yan jarida ku lura da abin da ko kuma ku je ku ga abin da ya faru kawa ce da kawa yar unguwa za ta iya daukan yar unguwa ta jata aje gurin da ake shaye-shaye ku dan yin wani abu na daban ba ma wucewa kadai wallahi mutum in yaje gungun wayennan yan shaye-shayen da kyar ya tsira da rayuwarsa za su tare shi su kwantar da shi adadin yawan su a gurin adadin wayenda za su yi masa fyaɗe to gaskiya saboda Allah magana ni a gun kwayoyin nan kusan kamar shine gishikin abin da ya kawo wannan yawaita fyaɗen duk da cewa akwai hukumar NDLEA tana kokari iya kokarinta amma a duba adadin al'ummar da suke Najeriya a duba adadin yara matasa da harkar shaye-shaye ya zama musu jinin jigi a duba hanyoyin da ya kamata a bi ba kadai NDLEA ba ko kungiyoyi ne masu sa kai wanda mafi yawan kungiyoyin ma zaka samu gwamnati ma bata san da mu ba amma saboda kishin kanmu da kishin al'umma da kishin ƴaƴan da za a tado da su a cikin al'ummar da muke rayuwa ya zama muka sa kai muke kai kawo a cikin wannan al'amari
to jama'a da haka zamu dasa aya a madadin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ni binta Esiru dan hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu zo muku da wani sabon shiri
Babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa sojoji 356 su ne suka mika takardar su na barin aiki ga babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai wanda shi kuma ya amince da barin aikin nasu wanda sun yi ne bisa ƙashin kansu akasarin sojojin da sun bayyana hujjar barin aikin nasu wanda ke da nasaba da gazawa a yakin da sojojin ke yi a yankin arewa maso gabashin Najeriya sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na sharhi ne akan yadda tsofaffin shugabannin hukumar EFCC guda hudu suka bar mukaman nasu ba tare da an yaba musu ba hasali ma dai sun bar ofisoshin nasu ne bisa zargin da ake musu da cin hanci da rasa yawa a cewar jaridar Daily Trust kama daga shugaban hukumar EFCC na farko Malam Nuhur Bado da Hajiya Farida Waziri da kuma Ibrahim Lamurde da kuma shi kanshi Ibrahim Magu na baya-bayan nan dukkan su sun bar mukaman nasu ne inda gwamnatoci daban-daban ke zargin su da gazawa wajen yaki da cin hanci da rashawa. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian, na dauke da hoton shugaban kasar Amurka Donald Trump sanye da takunkumin fuska. A cewar jaridar The Guardian, a karan farko shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sanya takunkumin fuska duk da cewa yana adawa da batun sanya takunkumin da ma cutar ta coronavirus. A lokacin da shugaban American Donald Trump ya kai ziyara wani asibitin sojoji ne da ke kasar ta Amurka dai ya sanya takunkumin. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC Brian Magu ya rubuta shugaban kwamitin da ke binciken sa Justice Ayo Salami buƙatar a bada bedansa. A wasiƙar da ya rubuta ta hannun lauyansa Wahab Shitu, Ibrahim Magu ya bayyana cewa har yanzu ba a gabatar masa da laifukan da ya aikata ba, a inda kuma ake gudanar da tambayoyi akan wasu mutane da bai sani ba ko kuma bai da masaniya abin da suke faɗi akan sa. Sai kuma jaridar The Nation, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation, na cewa diyar mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo da ake kira Kiki ta bayyana cewa ko kadan ba ta da masaniya game da wani gida da aka ce kudinsa ya kai na naira miliyan 800 mallakanta a yankin Wusatu da ke birnin Abuja. A cewar diyar mataimakin shugaban Najeriya Kiki, tun a shekara ta 2017 ne take zaune a wannan gida a matsayin yar haya. Tuni dai dama mahaifinta mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo shi ma ya kalubalanci wani zargi da aka masa cewa tsohon shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya bashi naira biliyan 4 daga cikin kudaden da ake kamawa. Baban ya ci furin muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na sharhin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A lokacin da yake jawabi akan barazanar da gwamnatin kwaminisancin China ke yi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa mahalarta wani taron tattaunawa kan dangantakar kasashen Amurka, Canada da na Turai da ake kira Transatlantic cewa ya kamata mu magance wannan kalubalen tare. A jawabin da ya yi ta yanar gizo a taron na Brussels, sakatare Pompeo ya bayyana cewa Amurka ba tana tilastawa kasashen Turai su zabi tsakanin tsarin China na mulkin kama karya ko kasashe da ba na kwaminisanci ba ne. China da kanta ke yin wannan zaɓin tsakanin ƴanci da demokuraɗiyya. Pompeo ya ce matsalar da ta zama dole duka shugabannin daga ɓangarorin ƙasashen na Transatlantic su magance ita ce ta yaya za mu kare ƴanci da demokuraɗiyya a dukkan ɓangarorin ƙasashenmu da kuma kare ƴan ƙasashenmu, wato ƴan ƙasashen tarayyar Turai da Amurkawa, daga munanan ayyukan da China ke yi. Waɗanda suka haɗa da ayyukan soja na tsokana a kudancin tekun China da iyakar ƙasar da Indiya da shirin nukiliyar ƙasar da kuma yi wa ƙasashe makwabtanta da ke zaune lafiya barazana. Ya kuma ambaci yadda China ta saba ka'idojin ƙasa da ƙasa, ciki har da na hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma jama'ar yankin Hong Kong. Sannan ya kuma nuna yadda gwamnatin kwaminisancin China ta yi rufa-rufa game da coronavirus da yadda take amfani da wasu ƙasashe don haɓaka tattalin arzikinta da satar fasaha da kuma tarin keta haƙoƙin bil'adama. Ya ce saƙona na yau shi ne dole ne mu aiki tare don mu ci gaba da gwagwarmayar ƙasashen Transatlantic na gane ƙalubalen China don kare al'ummominmu da wadatarmu da kuma makomarmu. Don mu cimma wannan burin, Sakatare Pompeo ya sanar da cewa Amurka ta amince da wani ƙuduri da babban wakilin tarayyar Turai akan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya gabatar don buɗe wata sabuwar tattaunawa tsakanin Amurka da EU akan China, wadda Mr. Pompeo ya bayyana a matsayin hanyar tattauna damuwar da muke fuskanta game da barazanar da China ke yi wa ƙasashen yammacin duniya da kuma aƙidinmu na demokuraɗiyya. Ya jaddada cewa gane barazanar da China ke yi ba yana nufin cewa ya zama dole Turai da Amurka su yi zaɓi tsakanin harkokin kasuwanci ko tunkarar gwamnatin kwaminisancin China ba ne.
This is what President Trump figured out that frankly no president had been willing to undertake.
Ko tana cewa ita ma China tana buƙatar kasuwannin. China na buƙatar hanyar samun ilimin ƙasashen yamma yadda suke yin abubuwan su. Ya kamata mu tabbatar da cewa sun yi hakan ta hanyar bin tsari na doka da yi wa kawancen ƙasashen na Transatlantic amfani tsawon waɗannan shekarun. Gaita ga ƙasashe abokanan Amurka da ke Turai, a cewar Sakatare Pompeo, da ce mu kare waɗannan ɗabi'u a wannan lokacin ta yadda za su kawo sauyi a duniya, da makomarmu mai kyau kamar yadda suka yi a baya. Za mu kara waɗannan ɗabi'un tare. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masaro da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalam.